Kauyuka hudu ne lamarin ya shafa da suka hada da Rakonni da Tsagi da Kalhu da kuma Giire duk a cikin gundumar Gandi dake karamar hukumar mulki ta Raba inda ƴan bindigar da ba tantanciya da dinsu ba suka kai hari bai daya a daren Asabar din nan suka kuma kashe akalla mutane 25. Muhammad Lawal Maidoki shine shugaban hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto kuma daya daga cikin jami'an da suka gudanar da jana'izar marigayen a yammacin jiyar Lahadi a garin Gandi
sun zo kusa ga magriba daidai su waɗannan suna dawowa daga daji su kafar musu wanda ya sheka ma bi hanya in sun gane shi su bi shi su kashe ga hanya don haka wasu gawaki ga hanya an kacanto su yau da sahi wasu kuma nan inda suke an ka kashe su ana raɗe-raɗen kaman akwai shirin haka din sannan kuma akwai waɗanda yake duk mai harkar sa kai ko kuma wanda yake taimaka ma ƴan banga to ana ganin cewa an kai hari gidan shi ko an isko shi ko ba isko shi ba
lamarin ya auku ne makonni uku da faruwar irin sa kananan hukumomin mulkin Isa da Gudu yayin da tuni manazarta suka yi hasashen yaduwar ayyukan ƴan bindiga a makwabtan jihohi a daidai lokacin da jami'an soji suke ci gaba da fitattakar su daga jihar Zamfara Bashir Altina Isa shine shugaban rundunar adalci ta jihar Sokoto wata kungiya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama kuma mai sharhi akan lamuran tsaro
jihar Zamfara sun zanna wannan sabo tun da ya shigo waɗannan mutane ya hana su zama lafiya to wannan tarotsa da an kai musu shine abin da yasa sun ka hantsama sun kai cikin dajin Jibiya sun ka wado nan dajin Gabacce Isa jiya suna nan cikin surdu'u sun ka kashe mutane cikin gonaki suna aikin daji mutum 20 da wani abu aka kashe wasu suna asibiti wanga irin bala'i wannan irin bala'i ne saboda haka muna kira ga gwamna alƙawarin nan da yayi na cewa zai tabbatar da tsaro idan ya samu komawa na biyu to muna tsammanin don Allah shi raba mu kuya a nekka
wannan harin na baya-bayan nan na zuwa ne ƴan makonni bayan da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya gudanar da wani taro da dukkan shugabannin hukumomin tsaro da ke jihar ciki kuwa har da babban komandan shiya ta 8 ta rundunar sojin Najeriya da ke Sokoto
makasudin wannan zama da muka yi na musamman shine don mu tattauna mu dubi yanayin tsaro a cikin wannan jiha tamu wadda a da kowa ya san jihar Sokoto tana cikin jihohin Najeriya wadda suke zaman lafiya da kwanciyar hankali sai gashi ƴan kwanakin nan muna ƙara samun tsangwama daga waɗannan ƴan ta'adda kuma muka ga ya dace dole a matsayin mu na gwamnati mu dauki mataki na gaggawa na tabbatar da cewa wannan abin an dakatar da shi kuma an dauki mataki na kare al'umma da dukiyoyinsu
yanzu haka ana zaman dardara a garuruwa da dama a yankin gabashin jihar Sokoto saboda fargabar kai hari a kowane lokaci yayin da wasu al'ummomi da dama kuma suka fice daga garuruwansu Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria